ji ba rekoda
ummi a zuciya kike har kullum in ga ki duniya tana min dadi
ummi in ba ka nan ina jin haushi in ga ka duniya tana min dadi
eh mana
tana min dadi yeah ummi da san ki ne nake numfashi Buka da na yake kike rarashi Dun baki nan ina yawan jin kaushi Da dadi idan kina kala mai taushi Tafiya nake kafa tana yin kaushi Zan zo ga yake ne ki min fira Ah
Sarauniya
ta
ce saki faɗa ka faɗi
ke ce